والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. bayan godiya ga Allah madaukaki wanda kullum muke gode masa kuma muke yaba masa yabo marar iyaka wanda shine yayi umarni da tauhidi da kuma hadin kalma wato hadin kai. Allah shine yayi umarni da ayi riko da igiyar sa domin hadin kan al'umma, ya kuma siffanta muminai da cewa su ƴan uwa ne. Don me akai haka? Domin kwadayi akan hadin kai da son juna da kuma nisantar da kuma watsi da dukkan abin da yake sababi ne da zai kai ga rabuwar kai da wargajewar al'umma. Muna shaidawa cewa babu abin da ya cancanta a bauta masa sai Allah shi kadai, ba shi da abokin tarayya irin shaidar da ta isa ta kai matsayi ta kuma tumbatsa da za ta iya tsirar da ma'abocinta daga zargi. Muna kuma shaidawa cewa annabinmu kuma shugabanmu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bawa ne na Allah kuma manzo ne na Allah kuma shine fiyayyen halitta kuma shine mafifici a cikin dukkan shugabanni masu hadin kan al'umma. Ba a taba samun irin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba, kuma shine mafificin wanda yayi kira zuwa ga duk wani sababi na tattara al'umma karkashin tuta guda da kuma kaunar juna da son juna. Shi yasa farkon abin da ya aikata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya hijira zuwa Madina yayi wani abin da a tarihi ba a taba yin irin sa ba, shine al-mu'akha, samar da ƴan uwantaka ta addini ba ta jini ba tsakanin mutanen Makka waɗanda suka yi hijira da kuma mutanen Madina da suka karbe su. Wannan kabila su daban, wannan kabila su daban, amma ya ɗauko wannan ya haɗa da wannan ya ce daga yau kai ɗan uwan wane ne. Irin ɗan uwa yadda ɗan uwa ke ji dangane da ɗan uwansa na jini, to haka ya sanya su riƙa ji. Wannan wata makaranta ce wadda dukkan al'ummomi da suka zo bayan wannan al'umma sun karanci wannan darasi, sun san kuma ba a taɓa irinsa ba a baya. Wannan ita ce makarantar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Bayan haka ya ku musulmi, mu ji tsoron Allah mai girma da ɗaukaka kuma mai riko da addinin musulunci. Addinin musulunci shine igiya mai ƙarfi mai aminci wadda ba ta tsinkewa, kuma in kun yi riko da ita to ita ce za ta zama sababin ta kai ku zuwa ga hanyoyin tsira. Ku ji tsoron Allah ya ku bayin Allah. Lalle in kun ji tsoron Allah to Allah zai sauƙaƙe muku abin da ya ƙuntata. Sannan in kuka ji tsoron Allah, kuka bi dokokin Allah, kuka san babu abin bauta sai Allah, kuma kuka bauta masa, kuka yi da'a ga manzansa sallallahu alaihi wasallam, to Allah zai arzuta ku ta inda ba kwa tsammani. Ina ce dai ɗan adam duk abin da yake so a duniya ɗayan waɗannan abubuwa biyu ne: ya ci nasara a duniya, ya samu arziki, sannan kuma in ya je gobe kiyama Allah subhanahu wa ta'ala ya tsirar da shi daga wuta ya shiga aljanna. To ya Allah ka kyautata mana duniyar mu, ka kyautata mana addinin mu. Ya ku bayin Allah musulmi, lalle yana daga cikin abin da musulunci ya yi kira da shi bayan tauhidi, abin da ya fi komai muhimmanci bayan tauhidi shine haɗin kan al'umma da tsayuwarsu wuri guda da san junansu, zukatansu su kusanci juna, sannan kuma manufofinsu su zama guda, bukatun da suke so ko burin da suke so su cimma ya zama abu ɗaya, kuma sannan su riko da igiyar Allah mai ƙarfi amintacciya wadda ba ta tsinkewa. Haɗa sahu guda da haɗin kai, ba haɗin baki ba, haɗin manufofi da tsayuwa akan gaskiya da kuma kusantar juna, zukata su ƙaunaci juna, to wannan shine abin da ke ba da garanti da tabbaci na cewa al'umman nan za ta zama wuri guda. Shi yasa muka ga cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisai da yawa yana nuna mana cewa lalle musulmi dan uwansa ne musulmi, kamar da muka ambata. To wannan ukhuwa ta addini sama take, in an ce ukhuwa ana nufin yan uwantaka ta addini, tafi yan uwantaka ta gari, tafi yan uwantaka ta kabila, tafi yan uwantaka ta wata zuriya, tafi yan uwantaka ta wani tarihi. In aka ce wannan dan uwanka ne musulmi, to wannan yan uwantakar sama take da kowace irin yan uwantaka da kake tsammani. Allah madaukaki haka ya kira mu a cikin Alkur'ani, innamal mu'minuna ikhwa, ya kawo lafazin innama wanda ma'anarsa al-hasr shine tabbatar da hukunci akan wanda aka ambata da kore shi daga abin da ba a ambata ba. Ma'ana su mu'minai ba wani abu bane banda yan uwa, mu'minai yan uwan juna ne, in ji Allah subhanahu wa ta'ala. Haka nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace al-muslimu aqul muslim, shi musulmi dan uwan musulmi ne. A wani hadisin yace da mumini kwatankwacin su kamar gini ne, sashen sa na karfafa sashi. A wani hadisin kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kwatanta al-ummar nan ta musulunci, yake cewa su muminai kwatankwacin su dangane da abin da ya shafi soyayyar su, kaunar junan su, jin kan junan su, tallafawa juna. Yace kamar jiki guda ne, shi jiki idan wani bangare nasa ba shi da lafiya, wata gaba ba ta da lafiya, to sai kaga dukkanin jiki ba shi da lafiya. Kana ciwon hakori sai kaga duk jikinka ya dauki zazzabi. To haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya siffanta mu, don haka dayan mu gaba dayan mu ne. Wannan ita ce karantarwar addinin musulunci. Don haka ya ku yan uwa musulmi, shi yasa muka ga musulunci ya fito da hanyoyi daban-daban na haɗin kai, sallama, sadar da zumunci, girmama na gaba, tausayin na ƙasa, jin ƙan juna, kula da marayu, taimakawa mabukata. Duk waɗannan karantarwa ta musulunci don ta tabbatar mana wannan manufa ne ta a zo a haɗa kai, mu ji cewa kowane ɓangare namu ɓangare ne mai amfani. Shi yasa muka ga a cikin Alkur'ani wurare da yawa Allah yana tsoratar da mu daga rabuwar kai, ya kuma kyamaci rabuwar kai, har ya faɗi waɗanda cewa suke rarraba kansu su bi manufofi daban-daban. Aka gaya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ba ruwanka da su, ba naka bane, ba abokan tafiyarka bane. Innal ladhina farraqu dinahum wa kanu shi'an lasta minhum fi shay, lalle waɗannan da suka rarrabe addininsu, wannan yabi nan, wannan yabi can, ba a tsaya a kan addinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi kadai ba, wanda shi ne babban sababin haɗin kai. Kowa ya bar wani abu a dawo kan na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, to yanzu nan za ka ga al'umma ta haɗu. To lalle waɗanda suka rarrabe addininsu, Allah maɗauki ya ce suka gutsitsire, suka zama daban-daban, gida-gida, ƙungiya-ƙungiya. Sai manzo sallallahu alaihi wasallam duke ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, lasta minhum fi shay'in, ba ruwanka da su, shine fassarar wannan kalma, ba abin da ya hada ka da su, baka hada hanya da su ba, saboda abin da suke so rarrabuwa da take da alaka da ko wata kabila ko wani gari da makamantan irin waɗannan abubuwa, ko kuma bin karantarwar da ba ta manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam. To shi yasa muka ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana mu rarrabuwa, ya hana mu karkasuwa, ya hana mu wargajewa, ya hana mu shiga kungiya kungiya domin taimakon wasu al'amura wanda asalin su ma wasu jahiliya ne kabilanci cewa wannan dan kabilar mu ne wancan ba dan kabilar mu bane cewa wannan dan garin mu ne wannan ba dan garin mu bane gari kaza yana gaba da gari kaza to duk wannan musulunci yazo ya yaki wannan abu in kaji ana komowa kan wannan to hakika an saki layin Allah da layin karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama manzo sallallahu alaihi wa sallama yana ga mana man qatala tahta rayatin ummiyatin yaghdabu li asabiyatin aw yad'u ila asabatin aw yansuru asabatan faqutila faqitlatun jahiliyatun duk mutumin da yake karkashin tutar yaki ta kabilanci mu yan kabila kaza ne mu ne jikokin wani da wani baya zancen musulunci kuma sannan kabilancin nan shi kawai yake kallo to in aka kashe shi kisan sa inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace kisa ne na jahiliya duk wanda aka kwatanta shi ko da jahiliya to an jefa shi a cikin duhu ya koma cikin fata ya koma cikin tabewa ya bar haske hasken hanya da kuma tafarkin ma'aiki Muhammadu sallallahu alaihi wasallam wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ya ayyuhan nas ya ku mutane ala inna rabbakum wahid ku saurara ku ji lalle ubangijinku guda ne shi kadai wa inna abakum wahid kuma babanku ɗaya ne ku ji wani salo na iya magana da salon zance da tsara magana irin ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tattara mu gaba ɗaya ya aika mu zuwa ga asali guda shine ubanmu ɗaya ne shine annabi adam sai ce ala ku saurara la fadla li arabiyyin ala a'jami babu falala ba fifiku na daraja da matsayi a wurin Allah ga wani mutum saboda kasancewarsa balarabe ya zama a ce ya fi wanda ba balarabe ba wa yake faɗin wannan zancen shugaban larabawa wanda ya fi kowa larabci kuma shugaban ɗan adam baki ɗaya shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ajiye maganar larabcin ya kalli maganar la ilaha illallah muhammadur rasulullah don haka babanmu ɗaya ne babu fifiko babu bambanci ga wani balarabe akan wanda ba balarabe ba haka nan babu fifiko ga wanda ba balarabe ba shine ba ajame akan wanda yake balarabe wala li ahmara ala aswad babu kuma fifiko irin wannan a ce bakin mutum ya fi fari ko wani ja ya fi baki ba a ɗaukaka mutum ko a sauce shi saboda launin jikinsa duka musulunci ya rushe wannan kamar da muka ji a wannan hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a ƙarshe sai ce illa bittaqwa sai da taqwa dama ai Allah ya gaya mana inna akramakum indallahi atqakum wanda yafi kowa karamci da daraja a gun Allah shine wanda yafi tsoron Allah tsoron Allah kuma Allah ne ya san wanda yafi shi don haka ba maganar kai dan wane ne jikan wane ba a garinku kaza da kaza garinku tarihin sa shekara 100,000,000,000 duk Allah ba ruwansa da wannan abinda Allah yake kallo shine me a zuciyarka na girmama shi da bauta masa da tsayuwa akan tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ƴan uwa musulmi wannan abubuwa na kabilanci da dangantuwa zuwa ga gari gari da kungiyoyi da hizbi hizbi yana da wasu alamu daga cikin manyan alamunsu shine alfahari da dangantaka da gida kamar da na ishara zuwa ga wannan dazu daga cikinsu akwai alfahari zuwa ga ƙasa in an ce ƙasa na ina nufin gari mutun yana alfahari da kauyen su mu yan gari kaza mun fi yan gari kaza mu yan gari kaza mun fi yan gari kaza wannan dukkan wannan jahiliya ce mazhar min mazahiril jahiliya ce wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambata duk mutanen da suka siffantu da abubuwa guda hudu to annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ba ruwan sa da su daga cikin abubuwan nan hudu kuma ya ambaci wannan alfahari da asali alfahari da gari rarrabuwar kai saboda asalin gari da tarihi duk musulunci ya rusa wannan abun an gama da shi yanzu sunan mu almuslimun almu'minun almuttaqun sunaye na shari'a da suka zo a qur'ani sune sunayen mu ba sunayen wato wasu al'amura ba haka nan alfahari da dangantuwa zuwa ga wasu kungiyoyi da kuma jam'iyyu da kuma raba mutane zuwa ga tsabaka-tsabaka shine class waɗannan sune manyan gari waɗannan sune kaza na'am dole ne akwai manyan gari dole akwai shugabanci dole a girmama na gaba amma wannan wani tsari ne da Allah ya sanya wa dan adam dole a tafi saboda in ba shi babu tsari amma baya nufin fifiko a gun Allah fifiko a gun Allah yana da alaka ne da yadda kai din kai alaka da Allah Allah madauki ya taimake mu daga cikin su har yanzu mazahir na irin waɗannan alamu na biye wa kabilanci da gari gari shine kaskanta mutane da aibanta mutane da asalin garin su ko aibanta mutane da bangaren da suka fito ko aibanta mutane da tsarin halittar su ko gajeru ko dogwaye ko masu wata alama a fuska ko kuma saboda asalin su kaza ayyara su da aibanta su wannan duka yana cikin aikin jahiliya musulunci ya yaki waɗannan al'amura daga cikin waɗannan alamu na karkacewa a hanya taimakon wanda yake tare da kai a kabila koda akan ƙarya ne koda akan abin da yake barna ne wannan shi ma baya cikin daidai abin da yake daidai a hadu a taimaki gaskiya gaskiyan nan ko daga wannan dan kabila take wannan shine abin da yake musulunci ya karantar kuma waɗannan abubuwa suna haifar da gaba suna haifar da kiki juna suna haifar da hasada suna haifar da kana ganin alheri ya samu dan uwanka ka rika bakin ciki maimakon idan kaga alheri ya samu dan uwanka kai murna kai murna irin yadda shi ma yake murna sai ya zama kana bakin ciki wannan kuma yana jawo har yanzu mu rika kokarin muna yakar junan mu wai kada wani alheri ya kai bangare kaza wannan duka tunani ne na jahiliya alheri ya tsaya a garin mu banda a wani gari alheri ya tsaya a kasa kaza banda kasa kaza wannan duka tunani ne na jahiliya ya al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kada ku bari a yake ku da irin wannan tunani in yan siyasa suna ribatuwa da irin wannan raba kan ta al'umma to ya kamata kowa ya yi ya mabiya kuma masoya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kada ku bari a rarraba kanku karkashin irin waɗannan al'amura yan gari kaza da yan gari kaza Allah madaukaki ya hada mana wannan jiha ta mu musamman mu yan jihar Jigawa da masarautu daban-daban duka damme dan mu hada kanmu Allah madaukaki abin da ya ambata shine ya ayyuhan nasu ya ku mutane mun halicce ku mun sanya ku mun halicce ku ne daga asalin namiji da mace min zakarin wa unsa waja'alnakum shu'uban wa qaba'il inna khalaqnakum min zakarin wa unsa waja'alnakum shu'uban wa qaba'ila limadha Allah ya faɗi dalilin yace li ta'arafu dan ku san juna ne ba dan ku rika fada tsakanin ku ba da dan masarauta kaza da dan masarauta kaza da dan gari kaza da dan gari kaza wannan harka ce da elite yan boko wayayyu da yan siyasa suke amfani da su dan su cimma wani buri ko na rabin tattalin arziki ko makamancin wannan amma musulunci bai yadda da wannan abun ba haramun ne haramun ne kuma haramun ne. Wajibi, in an ce wajibi, wujuban shari'iyyan, wajibci na shari'a, mu haɗa kanmu mu kawar da wannan bambance-bambancen. Allah shi ke haɗa mutane, to in yi haɗa a gamsu da juna, a so juna, a ƙarfafi juna, a nesanci dukkan abin da zai lalata zumunci da ƙaunar juna. Me yasa shari'a ta umarce mu mu riƙa samar da auratayya? Me yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi auratayya daban-daban? Ba sha'awa ba ce, saboda ya gusar da wannan abin ƙabilancin ne a cikin ƙabilun Larabawa. Ya aura daga can, ya aura daga can, duk garin da aka ce ka yi aure, to kun ba za ka samu ƙarfin zuciyar da za ka zauna da wani ana zagin kuma mutanen wannan garin ba. Don haka a ajiye wannan jahiliyar, kada ta zo ta rarraba mu kamar da na ambata. Kada mu bari masu siyasa su riƙa kawo irin wannan abun, wanda koyaushe dama ana kawo shi idan harkar siyasa da zaɓe ta taso. To masu hankali, kada ku biye wannan lamari, ku ƙyale shi, kuma ku ci gaba da yaƙarsa, domin abu ne da zai raba kanmu a matsayinmu na al'ummar musulmi, al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ba wani abu ne da zai amfane mu ba. Ya Allah, muna roƙonka Allah ka haɗa kanmu, Allah ka yaƙi dukkan abin da yake so ya yaƙi zaman lafiyarmu. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma a'izz al-islam wal muslimin wa adhill ash-shirka wal mushrikin wa dammir a'da'aka a'da' ad-din wa ansur ibadaka al-muwahhidin ya rabbal alamin. Ya Allah, muna roƙonka Allah ka tabbatar da mu akan tafarki madaidaici. Allah ka tabbatar da mu akan tafarkin manzonka sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, muna roƙonka Allah ka tabbatar mana da dawwamamman zaman lafiya a wannan ƙasa tamu. Dukkan abinda zai haɗa kanmu Allah ka tabbatar da shi, dukkan abinda zai sanya san juna a tsakaninmu Allah ka tabbatar da shi, dukkan abinda kuma zai zama sababi na haifar da gaba, da haifar da rikici, da haifar da ƙiƙi juna, da haifar da hassada da hiƙdi da gilli a tsakaninmu, ya Allah ka wargaza wannan abun. Ko mecece manufarsa, ko suwaye a bayansa, Allah ka ɗaukaka mu ɗaukakawa ta musulunci, Allah ka ɗaukaka mu ɗaukakawa ta bin sunnar manzonka sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, dukkan wanda zai ƙi mu saboda addininmu, Allah ka shiryar da shi, Allah ka nuna masa kyan addinin, wanda har zai ji da kansa cewa babu hanyar da ya cancanta a bita in ba wannan hanyar ba. Ya Allah, ka haɗa kanmu, Allah ka taimaki wannan jiha tamu, jihar Jigawa, dukkan abin da zai ƙara ci gaba da tabbatar da ita a matsayin jiha guda, al'umma masu son junansu 100 bisa 100 musulmi. Ya Allah, ka tabbatar da mu a musuluncin nan da ƙaunar junan nan, duk abin da za a yi amfani da shi a wargaza mana haɗin kanmu, ya Allah ka wargaza shi. Allah ka ba mu zaman lafiya, Allah ka ba mu ƙaunar juna. Waɗannan al'amura da ake na siyasa, Allah ka sa a gama su lafiya. Allah ka fitar mana daga wannan abubuwa na zaɓe, ka fito mana da shugabanni na ƙwarai, masu tsoron Allah, masu tausayi, waɗanda za su kamanta abin da ya dace. Ya Allah, muna roƙonka mai martaba sarki, wanda za a baiwa sanda in Allah ya kai mu gobe, ya Allah, muna roƙonka Allah ka tabbatar da shi, Allah ka ɗora shi akan tafarki madaidaici, Allah ka shiryar da shi, Allah ka gyara shi, Allah ka kintsa shi, Allah ka bashi mashawarta na ƙwarai, Allah ka tabbatar da shi akan yin abin da yake shine daidai, Allah ka haɗa masa kan al'ummarsa, duk abin da zai kawo masa rikici Allah kai masa maganin sa Allah ka bashi nutsuwa da kwanciyar hankali Allah kuma ka gafartawa magabacin sa da ya gabata Allah ka sa duk wani abin alheri da ake fatan samuwar sa Allah ka tabbatar da shi a wannan ƙasa da dukkan wani abin alheri da zai jawo zaman lafiya da nutsuwa da kwanciyar hankali Allah ka ba mu shi ne alfarma sarkin musulmi da manyan sarakuna da suka zo mana muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya ƙara musu lafiya da imani Allah kuma ya mai da su gidajen su lafiya wannan zumunci da haɗin kai muna roƙon Allah ya ci gaba da tabbatar mana da shi har zuwa ƙarshen rayuwar mu ya Allah muna roƙonka Allah ka tabbatar da alherai da nutsuwa da kuma dukkan wani abun kwanciyar hankali da dan adam ke fatan ya same shi ya Allah ka ba mu Allah ka ƙara mana haɗin kai kamar da muka yi magana a wannan huduba ya ƴan uwa musulmi mu ci gaba da addu'a mu ci gaba da addu'a Allah ya sa mu zauna lafiya kuma Allah ya tsare mu daga kowanne sharri wa akhiru da awana anil hamdulillahi rabbil alamin qumu ila salatikum yarhamukumullah